mi sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar murya zamani dauke da labarin yadda wata turka-turka ta somo asali tsakanin wasu ma'aurata guda biyu inda sabani ya ga musu ransu ya baci suka hasala shedan kuma ya gifta a tsakanin su har ta kai sun wara kwanji suna baiwa hammata iska kuma sun dambata juna wani tudu wani gangare kuma akai zargin ita uwar gidan tewa mai gidan wani irin wawan kamu wanda da ya juya tewuya bai san lokacin da ya tira takunkumin da yake fuskar sa na corona ba ya garza mata cizo wanda yace kuma zafin wannan cizon ya fusata ta garzayo kungiyar kare haƙƙin dan adam da jin kai a fusace a sukwane tana neman a bi mata haƙƙinta saboda yanda wancan miji nata ya sauke takunkumin da yake fuskar ta ya kafa mata fika to amma dai zuwa yanzu kungiyar ta shiga tsakani ta hanyar gayyato ta da kuma aukonce ta hanyar gayyato wannan miji nata da waliyanta da kuma su kansa waliyansa wanda akai dogon zama kuma har a gurin zaman ma wani ikon Allah dake tsakanin miji da mata akwai soyayya kuma wani al'amari ne mai girma sai dai in an kasa kai zuciya nesa an yi rashin hakuri sai gashi ta zarar kwana daya a washe gari da ta ji cewa za a gayyato shi zai zo ta zo cikin kwalliyar jambaki da hoda sabanin yadda ta zo a baya har ma kuma a lokacin da ake ta kokarin yin sulhun aka lura da yanda take masa sigina shi ma kuma ina maida martanin kwarkwasa da yanayin soyayya wanda suka ma janye cewar ai sun ma shirya sun daire ta kansu dan haka a rubuta kaddade su sa hannu a matsayin an yi sulhu soyayya ta da za su koma su gaba da zama da juna lami lafiya wanda yanzu haka shugaban kungiyar ta Human Rights Foundation of Nigeria Alhaji Muhammad Bello Gadan Kaya yake ganin cewa akwai al'amari mai girma a ciki musamman duba da yanda suka zo a fusace amma kuma cikin kwana daya al'amarin ya sauya suka koma suna soyayya har su ne wa juna kwarkwasa da wankan hoda za mu so mu ji watakila menene abin da kake ganin ya dau hankali ko kuma wani sako a cikin wannan al'amari
to alhamdulillah kamar yanda ka faɗa jiya da tazo shejaran majaran idan ta jawur jikinta busbusu da sauransu ta zo tana neman sai an bi mata haƙinta to muka tambaye ta wani irin haƙi tace a ai kokawa suka yi da mijinta sun dambace kuma shi abin da ya fi mata ciwo ma shine da ya gantsa mata cizo ya cire takunkumin corona ya sa ya mata wani corona daban to wannan abin shine dau hankalin mu muka sa aka je a gayyato shi bayan da aka gayyato shi nace a zo da iyayen suma ita ta zo da waliyin shi ma ya zo da waliyin nasa aka zo dai aka hadu to wani lamari na Allah da an zo ana ce sai an yi kaza dan aure ya samu targade to amma da ƙarshe sai kuma da aka gayyato aka zo aka fara zama tun a wajen zaman kaga kai da kanka ma kaga abin da ya faru har wani sigina suke yi sai nake ce mun ka kun zama munafukan banza da kun zo ta zo shidaran majaran kamar ta ci babu to amma kuma da ƙarshe ya kalle ta ta kalle shi kuma ta je ta yo ado ba kamar yadda muka ganta jiya ta zo shajaran majaran da in ka ganta dai bututu da ita saboda ta sha wahala an dambace a gaban yaya kuma wannan abun ya sa mun ja hankalinsu da cewa idan fa ana irin wannan to fa hakika za su samu za su samu lam'a a cikin zamantakewansu wannan yara kwakwalwarsu shallow brain inji
suna da yara ne
suna da yara yaran su bakwai har da dan shekara 20 to kaga wani irin mutunci iyaye muna kira ga mutane dan Allah a rinka kai zuciya nesa idan fa ba a kai zuciya nesa to wuka fa ake dauka ko takobi za mu ce ana dabawa ciki tunda yaro yana ganin ya girma ana dukan uwarsa a gabansa ite ya mata suna gani to wannan da i wannan dabi'a za su je gidan mazajen su ma kaga wannan ba a koya musu dabi'a da tarbiya ta garba shi kuma yaro namiji shi ma wata kilan yayi auren ya rinka gani tunda yaro shi duk da wani akwai manya a ciki za su dauki wannan abun to kaga su ma su je suna yadawa kaga wannan abun ba daidai bane
to wai wata kila a lokacin da aka zo rai a bacin kuma gashi daga baya cikin kwana daya sai zuciya ke sanyi har aka zo ana wannan al'amura na soyayya babu kunya ba jin shakka idan mutane su ne wa juna sigina watakila dama kun saba ganin irin wannan a farko tsakanin miji da mata a zo a fusace cikin lokaci kadan kuma kaga an shirya shi yasa ba kwa saurin ta da kayar baya ko kuma cewar a shata layi a tafi kotu akan abin da wuri
to ai ba komai muke kaiwa kotu ba mu anan muna iya kokarin mu tunda shi aure kamar rai ne da shi saboda haka ko uwa ko uba in ya tilasta shi dole sai an raba aure to akwai matsala saboda da karshe duk wanda yake hura wutan abin kuma sai zo ya ji kunya wannan mu da mu mun saba ganin wannan abin wannan abin karaman abu ne mu a wurin mu bai kai cikin farce ba tunda akwai wanda suka dambacin aka ji masa targade ana zargin makaraya ne a hannunta suna zuwa anan ba akai awa hudu ba muka sasanta su tsanta da yake hannun yayyanta da iyayenta suka zo su sai an raba aure muka ce to ai mu ba alƙalai bane ba mu raba aure sai dai mu garjaya mu kai kotu to lamarin Allah da muka zo aka ja matar daban aka ja mijin daban muka musu irin hikimar da muke yi anan wallahi da karshe sai gashi a saman bene ita matar tana ce tana jin kunya a ji a karbo mata danta a wajen wanta kaga su sun zo da niyyar sai an raba aure su ba za su yadda ba yaya zai ji mata ciwo har ya doke ta ya karya ta yi waye to amma lamarin Allah anan muka yanzu gashi shekara biyu kenan sun je sun zauna shiru ba wani ba su sake dawowa ko waya ba su sake bugo mana akan cewa ga wani sabani ba to kaga wannan su da suka yi dambe a karamin abu ne tunda ba jin ciwo
wai irin wannan sulhu tsakanin miji da mata idan an zo akwai wasu dabaru da watakila ake saurin shawo kan al'amarin duba da wannan ajiye suka zo a fusace yau kuma sai gashi sun dawo su ne wa juna kwalliya har da sigina kuma ana cewa a yi rubutu suna su dai sun shirya a rubuta su sa hannu
to ai shine nake gaya maka wannan abun mu mun saba yi mu ba wai wannan ba wai shine abun nan din ba mu mun saba yi anan saboda haka in aka ce da kaza sai an yi kaza to anan ake samun bacin rai amma idan ina kira ga mazaje mu rinka kai zuciya nesa su kuma matan da suke saurin hasala su ma su rinka hakuri zaman aure zo mu zauna ne zo mu saba dole sai kowa yayi hakuri da kowa especially shi namiji tunda ba kwakwalwarsu daya ba kuma ba tunaninsu daya ba hankalinsu daya ba saboda haka muna kira ga mazaje dan Allah dan Annabi su rinka kai zuciya nesa su ma matan dan abin da bai ta karya ba su daina tada jijiyan waya har akai ga wani abu da zai zama ba dadi
to mai sauraro da fatan Allah Ubangiji ya sa ma'auratan za a ci gaba da hakuri ana kai zuciya nesa a kuma daina ba shedan kofa yana shigowa har irin wannan al'amari na baiwa hammata iska yazo yana faruwa karshe kuma daga baya azo ana mararin juna ana nuna soyayya wanda idan ba a yi takatsantsan ba sai kaga a lokacin da rai ya baci auren ya kai ga mutuwa kuma azo ana fadawa cikin ana mararin juna Allah Ubangiji ya daidaita tsakani ya kuma bada ikon hakuri da junan kuma ya kauda shedan a tsakani a samu dorewar auratayya a gidajen auren al'umma ta yanda zai zama mutuka raba takalmin kaza kuma cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali a samu zuri'a ingantacciya kuma dayiba rayuwar ta kyau a nan duniya har da gobe kiyama Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da LFM muryar